So cool. And oh, the Doppler shift, the frequency that bends. You made a bullet, Franklin, after dark for someone not your friend. Every track's a pressure drop before the static starts. A little supercellular building out of parts. Hey! I watch the waveform change, I trace the coming squall. Is it my place to make the call or just observe it all? The screen glow. Da 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 da